da wata kasuwar baje kolin kayan abincin noma da kiwo ne aka fara wannan taro da ke matsayin wata hanyar tattara matsalolin manoma da makiyaya da ɗaya gefe damuwar mutanen da ke ayyukan sarrafa kayan abinci don sayarwa a ci gaba da shirye-shiryen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara. Madam Zainabu Hamani ta kungiyar AgriFocus na daga cikin waɗanda suka shirya wannan taro.
Taro ne na muhawara da za a yi a ga wani irin matsaloli manoma da makiyaya suke fuskanta ta fannin noma, ta fannin kuma ajiye abinci ma'ajiya, ta fannin sarrafa abinci, ta fannin saye da sayarwa, wani matsaloli ne suke fuskanta. Kaka za a yi a samu musu mahuta. Sakamakon aiki na shi za a kaiwa cikin wannan taro na Majalisar Ɗinkin Duniya don a samu mahita.
To koya mahimmancin taron yake a wajen masu sarrafa kayan abincin noma da kiwo? Madam Yakuba Aishatu Amadu na sana'ar sarrafa nono.
Wanga irin taro muna so a yi shi tunda muna so ana san mu, kuma muna samu muna da mu saida, muna yin exposition, muna saidawa, kuma muna gwada kayan mu a gane mu a san mu. Wannan bajin kolin ma kuma shi ma dai wani abu ne mai karuwan mu ne. Kuma mu matan daga yin shi yanzu kudin da muka samu kai rabi gida, kai rabi mu abun kinka, harakokinka kenan, ba kanka take namiji ba ni kullum kenan. Mata mun autonomization, muna da harakudin, muna harakan mu da kudin mu, muna yin abin da muke so.
Hukumar samar da wadatar cimaka ta kasa, wato Initiative Troisien da aka fi sani da ƴan Niger City da ƴan Niger, ita ce ke kan gaban wannan taro na share fagen zuwa tararrakin da ake sa ran gudanarwa a nan gaba a biranen Roma da New York, don duba hanyoyin tallafawa kasashe masu tasowa, inda baya ga canjin yanayi, matsalar tsaro ta haddasa tsayawar ayyuka a karkara. Abubakar Umaru shine daraktan sashen da ke kula da abinci mai gina jiki a hukumar Troisien.
Duk abin da ka kawo iya zamba kwanciyar hankali, wani bi akwai matsala, to kasal ma wani bi ba ta zamnu ba, mutane dole sai sun bar wurin su kenan. Duka wannan matsaloli ne wanda sai an kula da su, komi kasa in dai ba kwanciyar hankali wani bi akwai matsala. Shine muke cewa kamar Niger tana ma ba da darasi ga tashin hankali, ga rishin ruwa, ko in kuma ruwan sun zo za su yi banna, ko kuma ga wasu matsaloli iri-iri, amma gurgurdon hali muna tsaye, ba mu kwanta ba. Don kuwa wannan shi muke zato yana da darasi, tunda ko su kasashen waje suna tambayoyin da suke mu, ya muka yi mu muke hiddukan mu in aka kwatanta da wasu kasashe.
Bayan wannan baje koli na tsawon wuni guda, taron zai ci gaba da mahawarori a wuni na biyu da na uku domin cimma matsayar da za a tunkari babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na watan Satumba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.